أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai kowa mai komai wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karantan littafin Umdatul Ahkam na Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta subdu yau muna 26 ne ko da bugu yau 29 ne Rabiul Awwal 26 ga watan Rabiul Awwal 1444 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yayi daidai da 25 ko eh da biyu to shi wancan kenan tsakanin su ko kwana uku ne hudu ko yawa kenan shi wannan 22 kenan 22 a ga watan 10/2022 miladiya muna fata Allah mana muwafaka wannan kuma shine darasin mu na 8 a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin kitabu dahara wanda kuma a kalkashin shi muke cikin babi na babu dukhulul khala'i wal istitaba babin da yake bayani game da abin da ya shahi shiga makewaya da kuma yadda mutun zai tsarkaka kiran da zai tsarki tsarkake kanshi yau zamu tashi kenan hadisi na 15 malike cewa al hadithul khamis ashar عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آيات لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء ولا حديث أخرجه الإمام البخاري في الوضوء حكنا إمام مسلم في الدهارة كنان دغا أبي قتادة الأنصاري الربعي أبي قتادة الحارث بن الربعي بن ربعي الأنصاري متم مدينة يدالة تبتا أغريشة كتوى أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa la yumsikanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi kada dayanku ya rike azzakarin shi bi yaminihi da hannun shi na dama wa huwa yabulu halin shi yana yin bawali yana yin fitsari kenan kadda ya rike gaban shi da hannun shi na dama yace wala yatamassah min al-khala'i kuma kadda ya shafi bayan gari lokacin da kenan yayi ya gama zai wanke to kadda ya shahi bayan gari bi yaminihi shi ma da hannun shi na dama kuma yace wala yatanaffas fil ina'i kadda yayi nishi a cikin makayi yayin da yake shan ruwa. Wannan hadisi yana kumshe da gabobi guda uku na nasihohi manya-manya daga annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Nasiha ta farko shine cewa mutum kadda ya rike gaban shi yayin da yake yin bawali, ko kuma kadda yayi amfani da hannun shi na dama lokacin da zai gusar da najasa ta bawali ko kuma ta bayan gari. Dalilan da suka gabata sun nuna mana cewa domin shi hannu na dama, wato shi an tattale shi ne ga ababe kyawawa daɗaɗa, ko ba haka ba? Annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana yana fifita hannun dama, yana burge shi at-tayammum, yin abu da hannun dama. A wancan lokaci na mun ce ababen da suka kasance ababe kyawawa, wani gaisawa ne, cin abinci, wani waye dai, duk mun zano irin waɗannan abubuwa komai yana so a fara gabatar da dama, amma banda abin da ya shahi kazamta da wasu abubuwan da babu wani mana karamci ko karama ko na abu kyakkyawa a ciki. Daga kenan hannu na dama shi an tattale shi don ababe daɗaɗa, don haka shi ana amfani da shi ne wajen ababe masu kyawu kamar ci, kamar sha da sauransu. Amma abin da ya shahi ma'ana taɓa bayan gari ko fitsari, to wannan baya dace mutum ya amfani da hannun shi na dama. Ina ta gane, sai dai yayi amfani da hannun shi na hagu in hali ya kama. Kina wannan shine gaban nan guda biyu suke gaya mana. Gaban nan uku kuma yana mana hani ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama game da yin nishi a cikin makayi yayin da mutum yake shan ruwa, domin wannan a cikin shi akwai cutarwa. Kana iya cutar da wanda zai sha bayan ka, musamman ya kasance babban makayi ne, kana sha kuma ya kai nishi a ciki, kaga wani ya gani mutum mana zai kyamaci wannan, kaga ka cutar da shi. Sai a cikin wani yanayi ne wanda ana buƙatan abu babu wani shi sai wannan kin, kuma yana cikin matsanancin buƙatar shi, sai kuma kai nishi a ciki, kaga ka cutar da shi. Ko kuma ya kasance ma'ana a cikin hancinka akwai ɗan wani abu, ko kana mara kana wani mai kasha kasha kai hayato kai nishi, to yi wani abu ya shiga ciki, ta yi kuma baka da lahiya ma ka, wannan ya kasance sababi ne na yaɗa wata cuta. Don haka dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana waɗannan abubuwan guda uku. Wasu malami suka ce wato alaƙa tsakankaninsu kasancewarsu duka a ciki akwai yiwuwar cutar da wani, domin za ka taɓa kazamta da hannunka na bawali ne ko na hutsari ne, mana kai ko na bayan gari ne, kaga dai wannan hannun na dama da shi za ka gaisa, in ka fito za ka gaggaisa da mutane, za ka kama abubuwa, ta yi wannan akwai wata cuta kaga za ka cutar da waninka. Mana dai abin da ya haɗa su duka guda uku, wasu malamai suka ce wannan abin ne. Da haka dai wannan hadisan suna nuna mana ma'ana ladabin biyan buƙata, to mutum baya amfani da hannun dama wajen gusar da kazamta. Ina ta gane shi malai yake cewa ma yu'khadhu min alhadith, abinda za a fa'idantu da shi a cikin wannan hadithin shine annahayu an masjid zakari bil yumna halal bawli, hani game da abinda ya shahi taba ko shafan azzakari da hannun dama yayin da mutum yake yin fitsari, mana baya halitta ga kaulin wasu malami ma'ana haramun ne. Waɗansu sun taka cewa ma'ana kana kaman jumhurin malamai sun taka cewa karaha ce, karhanci ne, amma dai tunda manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana, to gaskiya a guje shin wannan shi yake. Abu na biyu annahyu an listinja'i bil yumna, hali game da mutum ya gusar da kazamta idan yayi bayan gari ya gusar da shi da hannun shi na dama. Na uku annahyu an tanaffusi fil ina'i, hani game da yin nishi a cikin makayi yayin da mutum yake shan abin sha. Na hudu ma yake cewa ijtinabul ashiya alqadira, nisantan abubuwa waɗanda suke na kazamta ne, shi ma wannan ma'ana a cikin wannan hadisi yana fa'idantar da mu duk abin da yake na kazamta ne, to mutum musulmi ya guje shi, ka nisance shi. Fa idza tarra ila mubasharatiha, in kuma ya zama dole sai ka taba wannan kazamtan, to falyakun bil yasar, to a lokacin ne sai kai amfani da hannun hagun. Ina ta gane kenan, hatta a hannu hagun din ko ba kai tsaye bane, amma ubanni ko da ka kazamta ka je ka sa'a, ka bi hanyoyin da diyan da zaka yi kada kai mu'amala da wata kazamta, ko da hannun dama ko da hannun hagu. Amma in ya zama dole ne sai an yi amfani da hannun, to na hagu. Ina ta gane. Kuma a cikin shi na biyar shine bayanu sharaful yumna, ko bayanu sharaful yamin wa fadluha ala al-yasar, bayanin fifikon hannun dama da kuma falalarta akan ta hagu. Mana hannun dama yayi hannun hagun ta wajen mi, saboda shi wannan duk abin da ya kasance na karamci ne, daukaka ne, zai amfani da shi. Wannan kuma babu wanda suke na kaskanci ne, na kazamta ne, zai amfani da su. Ina ta gani malaka cewa ali itinau bin nazafati amma, wannan hadisi yana nuna mana kula da wato tsafta gaba daya. Duk wani tsafta to ana kokarin mutum musulmi ya bada muhimmanci akan shi, la siyama al-ma'kulat wal-mashrubat, musamman ababan da za a ci da ababan da za a sha, to lalle ne mutum ya kokarin wajen tsaftace su, ya tsaftace shi wanda zai ci, kuma ya tsaftace wanda zai ba wani ma ya ci. Kada ya ce tunda ba ni ba zan ci, sai ya je ya kashin shi, bai sa sabulu bai yake ba, kawai ya zo ya ta yi. Wannan baya daga cikin ladabin musulunci. Kina lalle a kula da tsafta, musamman a cikin ababan da za a ci da ababan da za a sha. Allati yahsulu min talwithiha dararun fi siha, wanda duk abu in dai na ci ne ko na sha, lokacin da aka gwamaya shi da wata kazamta, to wannan yana kasancewa hadari ne ga lahiya, da aka sai a kiyaye. Na bakwai sumu shar'i, kuma wannan hadisin yana nuna mana daukakuwa na shari'ar musulunci. Addinin musulunci yana da daukaka, yana da daraja da fifiko, haisu amara bi kulli nafi, ta yadda shari'a ta umurce mu da dukkan wani abu, indai mai amfani ne to za a umurce mu. An gane ko? Wa hadar min kulli dar, da kuma a tsoratar da mutum ga dukkan wani abu mai cutarwa. A ga wadannan abubuwan guda uku ga baki daya, yiwuwan ka a cutu, musulunci ya ce ka a yi su, ta yiwu ka a je a cutu. Ina ta gane. Kuma rashin yin su, to wannan kuma akwai lafiya, akwai kubuta, akwai tsafta. Da haka wannan hadisin dai ma'alli shahid shi ne cewa idan mutum ka je bayan gari ko ka je yin kashi, to in hali ya kama za a yi amfani da hannu, to na hagu. Sai malai ce alhadisu sadis ashar, hadisi na 16, an abdullahi bin abbasin radiyallahu anhuma qala, مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وأن أخرجه البخاري في الوضوء ومسلم في الطهارة. وأن حديثي نداء عبد الله بن عباس yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa marran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fice tare da shi da sahabban shi, sai ya fice bi qabaraini, da wadan ta hanyar wani wasu kaburra guda biyu kenan, suna tayyaya sai suka zo ta kan wadan su kaburra guda biyu, sai Allah ta'ala ya mishi kashafi, sai Allah ya nuna mishi cewa waɗannan mutanen, waɗannan kaburburan guda biyu, mutanen na ciki ana musu azaba. to shine alaihi salatu wassalam fa qala sai yace innahuma la yu'adhaban yace lalle tabbas waɗannan kaburburran guda biyu ana yi musu azaba malace innahuma la yu'adhaban al murad yu'adhabu man fihima kina abinda ake nihi lalle waɗannan kaburburran guda biyu ana musu azaba mana ana nihin suwa su waɗanda suke cikin kabarin malace min itlaq ismil mahal ala al hal fihi mana an kiraye wurin amma ana nihin halin da suke ciki dan ba kaburburran bane ana ma wannan kaburin guda biyu azaba abin ne wanda suke cikin kabarin ko sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa ma yu'adhabani fi kabirin ai waɗannan mutanen ai wannan azabar da ake musu ba ana yi musu azaba bane ga wani abu babba abin dan kararrami ne abin bai taka kara kariya ba a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bala innahu lakabir sai lalle wannan abin ko kuma wannan azaba ma'ana wannan abin da ake musu azaba saboda shi babba ne kage ce wa ma yu'adhabani fi kabir ba ana yi musu azaba bane saboda wani abu babba bala sai ce innahu lakabir lalle wannan abin babba ne anan kaga ai an tabbatar kuma an kore ko ya ce ba babba bane kuma ya ce babba ne anan malamai suke fadin wata ka'ida cewa idan abu guda aka tabbatar da abu aka kore shi to al-muthbat laysa al-manfi kuma wal-manfi laysa al-muthbat mana wanda aka tabbatar din ba shi ba aka kore wanda aka kore kuma ba shi aka tabbatar ba ina wata gane kamar wanda Allah madaukakin sarki wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama Allah ya ce wa ma ramaita baka jefa ba iz ramaita mana lokacin da ka jefa walakinna Allah rama sai dai Allah ne ya jefa wa ma ramaita baka jefa ba iz ramaita lokacin da ka jefa baka jefa ba kuma ka jefa kaga abu guda ne aka kore kuma aka tabbatar to wanda aka kore ba shi bane aka tabbatar wanda aka tabbatar din ba shi bane aka kore ina ta gane to anan ma da yace wa ma yu'adhabani fi kabir ba na ba ana musu azaba bane ga wani abu babba wajen kokarin kiyayewa da nisanta shi ba abu bane babba ba abu bane mai wahala abin da ake musu azaba saboda shi ba abu bane mai wahalan gujewa shine wa ma yu'adhabani fi kabir da yace bala innahu lakabir lalle shi babba ne ma'ana daga cikin kaba'ir zunub yana daga cikin manya-manyan zunubai naka malamai suka ilga shi daga cikin kaba'ir an sanya wannan abubuwan da ya kasance shine sababin yi musu azaba kenan kaga abin da aka kore ba shi ma'ana me aka kore an kore cewa ba babba bane mana ba mai wahala bane wajen mi wajen nisanta shi sauki in ka dage da taufiqin Allah sauki gare shi to amma kuma shi karan kanshi wa qatal lahi da wajen Allah shine wa ma yu'adhabani fi kabirin bala innahu lakabir sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma ahaduhuma amma ɗayan su fakana la yastatiru min al-bawl ya kasance baya kare kanshi daga hutsari malace la yastatiru min al-bawl bitta'aini kaga ta guda biyu ne ko yastati ko baka ba ai la yaj'alu sitratan taqihi min bawlihi shi mana la yastatiru min al-bawl baya sa wani shamaki baya daukan mataki wanda zai kare shi game da fitsarin shi a wata ruwaya la yastabri'u mana baya kubata kaga kam ai mutum a ce ya kiyaye yayi bakin kokarin shi wajen ya kare kanshi daga hutsari kaga abu ne wanda yake inda bakin gurgura kana iya ba wani mai muhala gaskiya ba to amma ko mutanen kaga to kuma yin nashi shi kuma ba karamin al'amari bane a wajen Allah kana ganin shi kaman karami ne amma wa huwa indallahi azim kenan dai dayan baya kare kanshi daga fitsari shine sabab yin mishi azaba in yana tsarki fata-fata kawai yake daga ya duka kawai sai ya tashi kuma in yazo yi baya tantance wurin hako ne ya tsilala hutsarin ya rika buguwa yana dawo mishi in ya tashi kuma ba zai dauki matakin wankiya ba ko gyarawa ba to shine dalilin yi mishi azaba a kabarin dayan sai ya ce wa ammal akharu amma dayan fakana yamshi bin namima wannan mutumin ya kasance yana yawo da annamimanci malaki cewa yamshi bin namima yanqulu kalamal ghairi bi qasdil idrar shine yana nan yana dakon maganganun wani ya kaiwa wani da nufin lalata tsakankaninsu to shi kuma dalilin yi mishi wannan azaba kaga duk wani abubuwa ne inda mutum yana kiyaye bakin gurgudo kana iya kinan abu ne ba babba ba to amma kuma a wajen Allah ba karami bane sai mai ruwa yake cewa fa akhadha jaridatan rataba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya riki ya dauki jaridatan rataba jarida malaki cewa asibun nakhal alladhi laysa fihi sa'f muce iccen dabino wannan reshinan nashi shine jarida reshin dabino yana hudu wani abubuwan ko to wannan iccen ko iccen kara kenan wanda babu wannan ganyen a jikin aka sassake shi shine jarida annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki iccen dabino danye rataba danye fashaqqaha nisfayn sai ya tsaga wannan iccen karan iccen dabinon sai ya tsaga shi gida biyu fa gharaza fi kulli qabrin sai ya dasa sai ya mana ya caka fi kulli qabrin wahida kowane kabari sai sanya guda guda ai dai ne dauka yayin ka ko ya caka ma wannan ya caka ma wannan kowane ya caccaka mishi malai ce fa gharaza bizai a wannan ruwaya kenan a cikin ruwaya ta Imam Muslim hezo da bisin sai ce fa gharasa to da gharasa da gharaza duka manasu ɗaya ne duka dai dasa abu ne ka caka shi قال ابو مسعود وموضع الغرس كان ازراء الراس كان بازراء الراس kenan wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya caka shine wajen kan kowanne yazo wajen kan shi ya caka ma kowanne kuma da tabbata a cikin sahih hadisi wanda yake isnadi ingantacce cewa wannan abin ya caka shine a wajen kusan kan kowanne فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba su labarin cewa wadannan ana musu azaba kuma yazo yi wannan abin sai suka ce ya annabin Allah lima fa'alta hadha dan me kai haka kaga hirsu sahaba ko kodayin sahabbai game da ilimi da kuma neman da ma'ana me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kai haka qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace la'allahu yukhaffafu anhuma yace yana sa ran Allah ta'ala ya saukaka musu malam yayi basa matuka waɗannan itacen ba su bushe ba kenan wannan abin da ya caka to yana sa ran za a saukake musu yin azaba matuka wannan abin bai bushe ba ina ta fahimta na'am wannan bai go Na'am. Kenan wannan shine hadisin na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan kuma yana nuna mana rahmar Annabi sallallahu alaihi wasallam game da al'ummar shi da kuma kokarin karantar da su da duka abin da zai kasance mai amfani ne a gare su. Da wannan zai kasance ma'ana zai kasance mushkila ne ko matsala ne a rayuwar ta duniya da lahira. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokarin sanar da al'ummar shi wannan al'amari. To wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shin kene yanzu sunna ne kuma kowa yana da dama idan ka zo ta kabari shikenan kawai sai ka dauki icce sai ka zo ka caccaka? Wasu malamai suka ce eh, an samu su daga cikin malamai suna ganin cewa tunda wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to babu laihi idan ka zo ta wajen kaburbura ka zo ka yi wannan abin, ka zo ka dauki abu danye ka caccaka a jikin. Suka ce tunda dalilin wai suna ganin kama a zahiri ne saboda su waɗannan abin danye wai yana tasbihi. To in aka zo aka caka a wajen kansu suna tasbihi to wannan suka ce yana sa ran wanda suke cikin kabarin shikenan sai su amfana da tasbihin waɗannan abin da aka caka sai ya haskaka musu kabarinsu wai ya samu dan sauki. To gaskiya wannan magana ne mai rauni kuma mafi yawan malamai ba sa kan shi. In ka ce haka ina wanda aka binne shi a ƙarƙashin wata addu'a misali daga yi shi kenan shi yanzu tana nan ko ba haka ba wani an binne shi a ƙasan wani dogon yaro kuma ga shi icce ne kuma yana da haka malamai suka ce cewa wai suna danyu suna tasbihi wa ya ce busa su ba sa yi? Busa su ma suna yi. Allah cewa min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbika walakin la tafqahuna tasbihahu. Ba ce ba yabis ko ratab kowanne yana da danyen da bushe yana da haka wannan hujja ce wadda take dai mai rauni sosai. Da haka wannan ba sunnanta ma kowa ba. Wannan wani abu ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin shi a lokacin shi kuma lokacin shi kenan ya huce. Tunda shi ma dalilin da yasa yayi ai Allah ne ya nuna mishi ko ana musu azaba. To kai yanzu da ka zo ka caccaka kai wace maka azaba ake musu? Kaga baka sani ba. Ko ba taba samu ba bayan wannan gudan Annabi ya je wani kabari sallallahu alaihi wasallam ya caccaka musu danyen icce. Ko ba samu daga bayan shi sabai sun yi haka. Dan haka dai babu wani hujja da mutum zai yi wannan. Malai ce ma yu'khazu min al-hadith. Abubuwan da za a fa'idantu da su a cikin wannan hadisin. Na farko shine isbatu azabul qabr, tabbatar da azaban kabari. Kama ishtahara bihi al-akhbar, kama yadda dalilai hadisai da waɗansu ayoyi suke nuna haka. Wa huwa madhhabu aktharul umma, wannan kuma shine mazhaba ta aktharul umma, mafi yawan al'umma wannan sun tai. An samu waɗansu da suka bauɗe suna ga kaman babu amma ba su da hujja akan wannan. Da haka akwai azabar kabari kuma tabbatacce ne, kuma wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilin da suke nuna tabbatuwan shi. Malai ce adamu listibra minan najasat, ma'ana rashin tsarkaka da kuɓuta daga najasosi, sababun fi hadal azab, sababi ne na wannan afkawa cikin wannan azabar, azaban kabari kenan. Fal wajibu alistibra'u minha, abin da yake wajibi ga mutum musulmi neman ya kiyaye kanshi to yayi kokarin kubuta da dukkan wata najasa. Idan ka zo yin bawali to ka tabbata ka wanke wurin da ya kamata ka wanke, inda kake sa rai ya taba shi ma ka tabbata ka wanke dan ka don abin dan kadan ya sabbaba maka azabawar da take mai radadi mai yawan gaske. Malai ce falhadisu yadullu ala anna lil bawli, wannan hadisin yana nuna mana cewa lalle shi hutsari kawai bin nisbati ila azabil qabri khususiya, shi hutsari yana da wani abu kebancacce game da azabar kabari. Ina ta gane. Malai ce ويؤكد ذلك ما رواه الحاكم وابن خزيمة abinda yake karfafa wannan abinda Imam Hakim da kuma Imam Ibn Khuzaimah suka rawaito manzo yake cewa aktharu azabil qabr min al-bawli mafi yawancin azabar da ake yi mana tani a kabari to da sababin fitsari ne a wata ruwaya manzo yake cewa istanzihu min al-bawli mana ku keban mana ku kiyaye kanku ku kare kanku daga fitsari fa inna ammata azabal qabri minhu domin mafi yawan azaban kabari daga hutsari ne kenan kaga wannan wani abu ne wanda yake wanci hutsari shi kadai daga kenan mutum yayi kokarin ya kiyaye shi da mafi yawan wanda ake ma azaba a kabari hutsari ne yake gadar musu da wannan Allah ya datar da mu a fa'ida ta gaba ta uku mallaki yake cewa tahrimun namima haramta annamimanci mana muka ce shine mutum ya rika yawo da maganganun mutane ya dauki wani maganan wane kai wajen wane da niyyar mi ya lalata tsakankanin su kenan taharimun namimat bainan nas haramcin annamimanci tsakankanin mutane wa annaha min asbabi azabil qabr kuma shi wannan annamimanci shi ma sababi ne na amma mutun azaba a cikin kabari kaga ba kada ba wata fa'ida da zaka samu amma kuma ka janyo wa kanka mummunan al'amari na azabul qabri a malume suna fara cewa yaha ibn kathir yake cewa ma yufsidu an-namamu fi yawmin akthar mimma yufsidu as-sahir fi shahr wato abinda mai annabimanci yake bata alaka tsakankanin mutane a wuni daya to boka ko dan sihiri sai an yi wata guda zai iya kai irin adadin bata mutanen da zai saboda shi annabimanci abu ne kai tsaye shi wancan dama shirme ne aje ana ta hada da wahala amma kaga annabimi daga yaji ya gama ma wannan wani ya ce maka kaza wani ya ce maka kaza da adam haka yake kenan ya nabi kenan kaza sai ka ji kana kin dan uwanka sai ka ji kun hara ya ma sallama ma ko kuma ganshi ma ka rika jin takaici wannan aikin ba karamin muni ba ke gare shi duk wanda ya kasance wani daga cikin dabi'a shi to ya kokarin a gujewa wannan al'amari saboda wani abu ne wanda musulunci babban manya-manya abubuwan da yake karantarwa a kansu shine haɗin kai son juna da kuma taimakekeniya da kaza da kaza da sauransu to amma kai ka zo ba kada aiki sai kokarin lalata mutane kaga wannan mana aikin ba karamin mumuna bane wanda yana cin karo da manufofin musulunci dan haka mai yin shi aka tana da mishi azaba mai radadi a cikin wutar jahannama akai a cikin kabarin shi wali yaz billahi kai kuma can ma in yaje zai hadu dai da wannan azaba a darasi na gaba ko fa'ida ta gaba mallake cewa rahmatun nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi jinkan annabi sallallahu alaihi wasallama da tausayin shi ga sahabban shi wa hirsihi da kwadayin shi annabi sallallahu alaihi wasallama ala ibadi sharri anhum da kokarin nisantar da duk wani sharri a gare su sai dai kokarin yayi ya karantar da waɗanda suke raye da wannan ko sai da bai kyale su ba duk su je su kuma su samu kansu a wannan halin sai da su kuma da suke cikin kabarin su ma aka tausaya musu aka sa musu dan Allah ya ji kansu a dan saukaka musu kafin waɗannan abubuwan su bushe kaga mana ya jin kai ya tausayawa rayuyun da matattun kuma kina wata gane na biyar shine as-sitru ala adh-dhunubi wal-uyub kuma a cikin wannan yana nuna sitirce mutum game da zanuban shi da kuma aibubukan shi an gane aina muka gano wannan li annahu lam yusarrih bi ismi sahibai al-qabrayn dama na sallallahu alaihi wasallam ai bai fadi ba sunayen ma'abutan waɗannan kaburin guda biyu shi da ce da waɗannan na cikin kaburin su guda biyu ana masa bai cewa da wani bane ina ta fahimta a na shidda fadar shi cewa ma yu'adzabani fi kabir ai bi sababi dhanbin kabirin tarkuhu alaihim, ana wai ba musu azaba ko ba ana yi musu azaba bane da sababin wani laihi wanda barin shi girma ne a gare su, a kamar yadda muka fara can, fa inna tarkan namima, lalle barin annamimanci, wat taharruz min al bawl, da kuma takatsantsan da kiyaye kai da hutsari, laysa min al umuri sa'aba ashaka, wata daga cikin abubuwa masu wahala, abubuwan da za su buwayi dan adam. Ina wata an gane waqad kabura adabuhuma lima yatarattabu ala fi'latayhima min al-fasad, kuma an girmama musu azaba ne saboda abubuwan da wannan abubuwan da za su yi zai haifar na banna. Na ka wadannan su ne abubuwan da shi wannan hadisin yake karantarwa, kuma malamai suka ce wannan ka kalluha mutun ne wanda yake sako-sako wajen tsarkin shi, tsarki tukwana ko daga tsarkin kuma ya je yimi yayi arwalla, daga arwallan kuma ya je yimi yayi sallah. To in har wannan aka tattala mishi wannan mummunar azaba, malamai suka ce to ina shi wanda ba sallah ma ba yi, kaman wancan ne wailul lil aqabi minan nar, ko boni wani kori na azaba ya tabbata ga waɗanda suke barin lum'a ami a arwallansu. Shi ma irin wannan suka fara suka ce to har a ce wanda ya yi sako-sako da alwalla ma, ya yi alwalla ya yi sallah amma ya yi ɗan sakaki a ciki, aka ce mishi wailul, ina kai wanda baka yi. Ta gwani yana nuna narkwa azaba ga wanda ba sa waɗannan abubuwa. Da haka wannan shi ne hadisi na ƙarshe na ladubba game da abin da ya shahi wato yin tsarki da kuma ladabin shi. To malam waɗannan su ne wanda malam ya ambata, akwai waɗansu wanda malamai sun ambace su babu laihi mu ambata kafin mu je mu shiga babi na gaba. Daga cikin ladubban nan akwai wanda ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya yi hani anil istinja bil azmi war rawth. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani idan mutum zai yi tsarki zai gusar da yayi bayan gari yana so ya tsarkaka, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum yayi wannan tsarkin da kashi ko kuma da kashin dabbobi, inda cewa wannan bai kashi ba amma shi ma wani daga cikin ladabin. Idan aka ji aka yi kashi a daji ana istijmar ko istijmar muka ce shi ne mutum ya tsarkake kanshi ba da ruwa ba, ko da dutse, ko da wani icce, ko da wani takarda, ko da ma dai menene, amma an fitar da kashi, kuma an fitar da mi kashin dabbobi, shi ma daga cikin ladabin shi. Ina wata an gane, kuma ladabi daga cikin wanda ladabin da malam bai ambata ba akwai cewa idan mutum yana wannan bayan garin to ba a so ya rika magana, baya ma wani sallama, baya karba sallamar wani, kuma baya azkar, baya kana sama kana karance-karance, domin hadisi ya zo a cikin Muslim wani mutum ya fice marra rajulun bin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa yabul fa sallama wa lam yurd alaihi, wani ya bi ta wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama, annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bawali yawa, annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama bai karba mishi ba, wani ke nuna cewa daga cikin ladabin shi ba so kai ta hirice hirice, sai da abin da ya zama tono dole, wata bukata ta kama babba to babu laifi. Ina ta fahimta. Na gaba shine wato idan mutum zai biya wannan bukata to lalle ne ya guji hanyar mutane ko kuma wato inuwar mutane, don abin da ya kasance wani abu ne wanda mutane suna amfanuwa da shi to baya halitta ka je canka musu fitsari a wurin ko ka musu bayan gari. Ita ma ruwaya ta Musulun Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqul la'inaini, ku guji abubuwa guda biyu wanda suke sababawa bawa tsinuwa, shine cewa mutumin da yake bayan gari a inuwar mutane ko a hanyar su ko hanyar da ruwa ke gangarowa ya je tafkin su abubuwa dai wanda ya kasance akwai cutarwa ga wasu to baya halitta mutum ya yi mi ya je ya yi hutsari ko ya baule a waɗannan wurare abu na gaba kuma idan mutum ya so ya biya buƙatar shi to ba a so inda ba cikin wuri bane cikin banɗaki kamar a ce a daji ne ana zaune a nan to ba a so ka kewaya nan kawai kawai ka je ka fara biyan buƙata bar ma an za ka yi wani iska mai ƙara haka mutane suna shi'a annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai biya buƙatar shi sahabbai suka ce tafiya yake ya tafi sai ya tinda ya ɓace wa mutane kamar yana ta har sai an fasa ganin shi sallallahu alaihi wasallam kuma idan ya tafi wurin to yana laɓewa bayan wata itaciya ko kuma gaban wani tudun rere to haka ina ta gane kiran ba ladabi bane na addini kaga mutane wani a tasha wani waye kawai mutum kowa zai ta kware al'aura kawai ana ta fitsari ana ta abubuwa gaskiya nan ba ladabi bane mutum ya kokari ya kare matuka in kuma wani abu ne ya fi karfin ka ka sa mutum yana mutsuwa sai da zaka gigice wani abun sai ka kare ma hankalinka sai dawo to wannan larura ce wannan babu laishi to amma a haka kawai ana zaman lahiya kana iya zuwa wancan wurin kana je kariya kawai ka zo kai ba komi bane ka zo ka ga mutum yana ta bubuɗe wannan baya halitta a ladabi na gaba shine cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbai sun rawaito cewa idan ya je biyan bukata zai yi bawali ko zai yi bayan gari to baya kware tuwashi tun yana tsaye irin yadda yara suke sai sun tattaro sun kashi a ciki haka ta kawo a duka to kai babba baka haka nan sai ka yi ƙasa kamar ka yi tukunsi sai ka ɗage tuwar taka gaba ke da yana wata an gane a hayon laude daga cikin ladabin na ƙarshe shi ne cewa wato idan mutum ya je biya wannan bukata ko a daji ne ko a banɗaki ne to in ka fito sai ka ce gufuranak shi ma wannan ya inganta in za ka shiga ka ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi ko khubusi wanne ya dace mu faɗi yawa min al-khubthi saboda ya game ma'anan ko kenan min al-khubthi wal khaba'is in za ka huto sai ka ce gufuranak kuma ba ka ƙarawa a kan wannan don wani shi ne suna ta tabbata don waɗansu suna cewa gufuranaka rabbana wa ilaikal masir sai su ƙara wannan bid'a ce ka faru wani ba cikin addini duk da cewa ciko ne na aya to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake faɗa ba cha yake gufuranak kenan kai ma abinda zaka ce shine zaka ce wato gufuranak malamai suka ce kuma wato dalilin faɗan wannan me ma'anar gufuranak ina neman gafaranka ya Allah to wani laifi ne kai ka huto ai wani laifi bane kai ko malamai suka ce wajahin cewa gufuranak wato wannan abinci da ka ci da abin sha da ka sha ka ci ka sha ko wato wannan abin inda a ce ya ƙi hutowa zai zama guba a cikinka bal ma na iya kashe ka akwai mutane da suka ci wani wasu abubuwan da in suka ji wasu an kai su likita wasu ya haihaya an wasa cikin in kuma ka haihaya wasa ka samu bayan gari a ƙarƙashin daɗi ana ce alhamdulillah ya yi bayan gari to wannan abin inda Allah ya bai bashi dama ya huto bai kimshi a cikinka kashe ka zai illanta ka zai ko hutsarin ko wannan abin to suka ce wannan sai mutum ya yi istisharin mutum sai ya halarto sai ya ji irin ni'imomin da Allah ya mishi masu yawa kuma a lokaci guda sai ya ga kasawar shi game da mi
godiya game da waɗannan ni'imomin sai ka ce gufranak ko baka ba wannan shine ma'ana wajihin ka ce gufranak tun daga su ni'imomi da dama amma kaza amma kaza to sai ka tunato ni'imomin kuma Allah sai kaga irin kasawarka na cika haƙiƙanin godiya game da waɗannan ni'imomin sai ka ce gufranak ina ta fahimta da waɗannan su ne abubuwa waɗanda suke ta'allake game da wannan babi sai babi na gaba ko malai ce babu siwak bari shi ma gani ko mun samu hadisi daya a cikin shi babi na aswaki malai ce aswak bi kasri sin ba sawak ko suwak a siwak kasri sin ko السواك مالتي اسم للعود سناني نئتشن الذي يتسوك به واند اكين اسواك دش سناني اتشن كنان سيمو چه تو اسواكي كو اسواكي نمو اسواكي مكي چه كو باكوا تو اذا اكا چه السواك انا نهي شي اتشن دا اكي تركا كيبا كي دش كما وللفعل الذي هو دلك الاسنان بالعود او نحوه تو كما ايكن ده زاكاي شي ما سونه سواك انا فهمتا اتشن يين اسواكين شي نون شي سواك تو كما كسا كانا كنكري كانا غوغي باكينكا شي ما سونه شي سواك يين ايكن ان فهمتا kenan mutun zai haka ne li tadhhaba sufratu wal awsakh mutun zai haka ne dan ya tafiyar da wannan masaran na dauda da kazamta wanda yake sama hakorin shi wa yutahhiru al fam dan ya tsarkake bakin shi wa yahsulu sawab kuma ya samu lada ga kwaba wannan shine ma'ana dalilin yin shi ga fa'idar za a samu na tsaftatuwa kuma yin shilada ake samu ina ta na fahimta malike cewa munasabatu zikrihi huna mana dalilin da yasa malam yazo da wannan baban a cikin kitabu tahara annahu min sunanil wudu'i shi yin aswakin sunna ce ta yin arwalla idan mutun zai arwalla an so ya fara yin aswaki sai arwalla ina ta gane kenan sunna ce ta arwalla kuma wa min at-taharatil muraghabu fiha kuma shi in aswa kira daga cikin tsafta da tsarki wanda shari'a ta kwadaitar a rika yin shi dan haka fa huwa ahadu abwab kitabu tahara al-mutaqaddim kaga wannan dai ne daga cikin babe na kitabu tahara wanda ya gabata kuma wa fihi min al-mufawaid shi wannan aswakin da muke magana akan shi malai ce yana da fa'idodi ma yafutu al-hasr min an-nazafa ma'ana wanda yana da fa'idodi wanda daga cikin tsarki in ana bayani akan tsarki to bayanin kala daki ma'ana yana ɗaya daga cikin tsaftata da tsarki kuma wasiha kuma yana ma'ana ƙara lafiyan baki hatta ma mun shahi ciki da waye da sauransu wa qat'u ra'ihatil kariha da kuma yanke ma'ana iska wadda take mumuna mutum zai kwanta bakinka a rihe kai awa hudu awa biyar ka san kafin ka walka za a samu dan canji ko baka ba to yin shi akwai yanke ko cire ko gusar da wannan iska wadda take mara abinki kuma a cikin shi akwai dadada baki in ka saba yin shi don baka yi shi ba har zaka ji bakinka nauyi yayi nauyi amma da kai aso kake kaje ya zama shakwat to akwai dadada baki waje yin asuwaki kuma akwai samun lada mai yawa saboda sunna ce addini ne kuma a cikin shi akwai ittiba'un nabi sallallahu alaihi wa sallama akwai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to hadisi na farko a cikin wannan babin kuma na 17 a cikin littafin malaci alhadithu sabi'ashar hadisi na 17 an abi huraira radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala laula ana shaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah hadisin abi huraira annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa in ba dan bakar in tsanantawa al'ummata to da na umurce su da yin asuwaki a wajen kowane sallah malaki cewa cikin fa'idodin wannan hadisin shine istihbabu siwak wannan yana nuna mana mustahabbancin yin asuwaki go wa fadlihi da falalashi alladhi balagha bihi darajatal wajibat fi thawab wanda wannan falala tashi tashi asuwaki ta kai shi har ya kai darajan ababe na wajibi a wajen lada mana ladan shi na abubuwa wajibi ne amma shi kar kan shi menene mustahabi ne saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba dan ka in tsananta muku ba to da na umurce ku ina ta gane nan umurni na wajibi ne kenan yace ba zai tsananta mana ba ya dora mana ta yumi yuwan kar aje mu kasa cika wannan wannan umurni fa'ida ta biyu ta'akkudu mashru'iyyatu siwak inda alwudu'i was salah wannan kuma yana tabbatar mana tabbacin shar'anta yin asuwaki a wajen arwalla haka na a wajen sallah Ibn Daqiq al-Id yake cewa asirru ma'ana sirrin da yake cikin shi wannan asuwakin da yin shi wajen arwalla da sallah yace ana anna ma'amuruna lalle mu ma'ana an umurce mu fi kulli halatin min al-ahwal a cikin kowane hali daga cikin halallika at-taqarrubu ila Allah azza wa jalla neman kusanci ga Allah mai girma da buwaya an nakuna fi halati kamalin kenan mu kasance a cikin hali na kamala wa nazafa da kuma tsafta li izhari sharafi al-ibada saboda mu bayyana matsayin ibada ina ta gane kenan wannan shine sirrin da yasa aka umurce mu da yin shi saboda mu an umurce mu a kowane lokaci mu kasance a cikin hali ne neman kusanci zuwa ga Allah duk kuma abin da zai kasance neman kusanci da Allah ibada ce to ana so ka kasance a cikin kamala da tsafta shi yasa aka ce a riƙa yin wannan asuwaki a kowane lokaci saboda mi ma'ana darajata ita ibadar waqila waɗansu malamai suka ce wato inna zalika al-amr yata'allaqu bil malak fa innahu yata'adha bil ra'ihati al kariha rasul malami suka ce a ai wannan asuwakin da aka umurce mu yi shi wajen arwala da sallah wane yana da alaka ne da mala'iku domin su mala'iku mala'ika yana cutuwa da wari wanda yake marasa kyawu ina ta gane to imamu sanani yake cewa wala yub'ad anna sirra majmu'ul amrayni al madhkurayni sana yake cewa to ba iya mana ba iya nisantarwa cewa sirrin da yasa aka ce a riƙa yin asuwaki duk waɗannan abubuwan guda biyu da aka faɗa ne abin da ya shafi mala'ikun kuma da abin da ya shafi bawa kullum mai kasance na cikin kamala a cikin wajen bangaren bauta ina wata gane yace lima akhrajahu muslim min hadisi jabir man akala thum aw al basal aw al kurras فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم saboda hadisin Jabir annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya ci albasa ko ya ci tawarnuwa ko lawashi to kar ya kustanci masallacinmu domin mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa to kaga yana daukan kowannan ko da kenan sirrin umurni da aka mana na yin aswaki kuma malaike cewa a ci akwai fadlul wudu wassala wannan yana maka fararar alwala da kuma sallah almusta'malu ma'ahu masiwak wanda akai aswaki a tare da su alwalar da akai aswaki malai na so ya nuna maka cewa ba dai bace da wanda bai aswaki ba sallar da akai aswaki tafi sallar da wanda bai aswaki ba musamman aka ce da khushu'in ku da komin ku yazo daidai to shi sai ya dara ka da shi ya aswaki kai ba kai ba shin mai yake ta falala sallah da arwalla wanda akai aswaki a tare da su annahu lam yamna min fardis siwak illa makhafatal mashaqqa fil qiyam bihi kuma wannan hadisi ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya hana shi ya farlanta mana yin aswaki a wajen arwalla da sallah sai tsoron ka aje mu kasa cikawa in ko muka ba cikawa mi zami laihi zami to tausasa washi shi yasa yemi sai bai farlanta mana ba kamalu shafaqatin nabi sallallahu alaihi wa sallam bi ummatihi kuma wannan yana nuna mana cikan tausayin annabi sallallahu alaihi wa sallam ga al'ummar shi ko ina ce bai ce kai na farlanta muku wanda bai yin bai jele hin ya same shi amma saboda da ya diba ya gani duk da cewa muhimmancin abin to amma da ya auna tsakankanin muhimmancin aswakin da kuma mi in cika shi da laihin da za a samu sai ya dauke wannan wanda ko ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tausaya ma wannan al'umma nagaba inna shar'a yusrun la usra fihi wala mashaqqa wannan yana cewa shari'ar musulunci gaba ɗayan ta sauki ne babu mi babu tsanani babu takurawa inda takura ake so mi ake ai mi sai a ce dole ya yi na bakwai malike cewa anna dar al mafasid muqaddamun ala jalab al masali a wannan hadisin muna shinshina ko kuma muna gano wata ka'ida usuliya ko kuma a qawaid al fiqhiyya cewa a shari'a ije banna ana gabatar da shi akan janyo alkhairi ije banna ana gabatar da shi akan mi janyo alkhairi idan abuwa guda biyu suka hadu akwai maslaha akwai mafsada to za a fara toshe mafsadan tukwara ba za a yi maslaha ba kuma banna ta uku ai na ka gano wannan kaga wannan kaida ce wadda take ma'ana ga manma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalli girman laihin a cewa kaza wajibi ne baka yi ba irin girman laihin da zaka samu kaga wannan ai mafsada ce an ce kai baka yi baka samu laihi wannan kaga ai mafsada ce ko baka ba to da kuma kai aswaki ka samu lada kaga wannan ai maslaha ce to sai aka auna to kar a je wancan bannar ta a ce kai baka samu zinubi wannan sai ta sa aka gabatar da ita akan mi akan maslaha ta yin wannan aswaki masa ko kun gane wannan ka'ida ba yawa kenan duk lokacin da abuwa guda biyu suka zo ga banna kuma ga maslaha to ana fara toshe bannan ne daga baya in maslaha za ta abku ta abku in kuma dole ne sai an yi daya to sai ai hakuri da maslahar sai ai mi sai a toshe wannan mafsadar daga wannan hadisin shine hadisi na farko a cikin wannan baban to kuma hadisi za su bayo baya wanda dai suke ta mana bayani akan shi wannan aswaki da kuma muhimmancin shi daga akan shi za mu tsaya ganin cewa lokaci ya kai kenan darasi na gaba insha Allah za mu tashi hadisi na gaba dukan shi aswaki ne duka babu ne duk dai maganganu za su zo bayan insha Allah a cikin su a wannan baya halitta wai mutum zai je bayan gari kawai sai kunna salula ko ana qur'ani da sauransu gaskiya ana wannan haramun ne ina kaman ka karanta qur'ani ne a cikin bandaki baya halitta ta subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh